masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu duba irin taron da shugaban hukumar tsaron farin kaya wato DSS a shiyar arewa maso gabashin Najeriya suka gudanar a jihar Bauchi to madalla shugabannin hukumar tsaron farin kaya wato DSS sun gudanar da wani taro a jihar Bauchi taron ya nazari akan sha'anin tsaro a jihohin arewa maso gabashin Najeriya inda mai da hankali akan batun ta'addanci satar mutane da neman kudin fansa rigingimu tsakanin al'ummu da kuma barnar da dumaman yanayi ke yi mahalarta taron da sun hadar da kwamishinan yan sanda jami'an shige da fice da kuma shugabannin al'ummu Alhaji Sani Abdullahi Bakori shine jagoran daraktocin hukumar DSS a shiyar arewa maso gabashin Najeriya
Today, we will be reminded that the security is not a mere the absence of violence.
Yace a yau zamu tunatar da kanmu cewa tsaro ba wai kawai bacewar rikici bane. A'a, tsaro shine samar da yanayi mai inganci wa al'ummarmu. Iyalanmu su kasance cikin walwala da kwanciyar hankali. Kuma 'ya'yanmu za su nemi ilimi ba tare da jin tsoro ba. Ya ci gaba da cewa a yayin da muke ci gaba da wannan kokari ya kamata mu tabbatar cewa haɗin kai da kokari da kuma jajircewa su zamanto mana abubuwan kulawa a gare mu yace kalubalen da muke fuskanta suna da yawa kowannenmu na da rawar da zai taka don samar da zaman lafiya a shiyar mu ta arewa maso gabas ina kira ga duk masu ruwa da tsaki a cikin mu mu tabbatar da alhakin samar da tsaro yana hannunmu a yayin da muke tattaunawa don samar da mafita a fannin tsaro mai inganci ga rayuwar al'ummarmu da ƙarshe kuma mu tuna cewa ma'aunin nasararmu ba wai kawai ya ta'allaka kan dabarar da muka bullo da su bane sai dai yadda suka shafi al'ummarmu da kwanciyar hankali ga al'ummarmu da haka dukkanmu za mu samar da harkar tsaro na zahiri ba wai mafarki ba
Together, we can create where security is not just a dream, but a reality for all citizens.
Toma Della, to kome gwamnatin jihar Bauchi ke cewa kan wannan taro? Alhaji Awal Jatau, shine mataimakin gwamnan jihar. Ga kuma karin ganin da yawa wakilinmu Abdul Wahab Muhammad.
Wannan taro ne wanda SSS suka yi shi na wannan arewa maso gabar kuma sanin ka ne, sanin kowa ne wannan yanki namu. Kamar shekara 10 da suka wuce suna daga cikin yankin da yafi kowanne matsala akan harkar tsaro. To alhamdulillah irin wannan taro abu ne mai muhimmanci kuma mun yabawa shi director na SSS na Bauchi da sauran ƴan uwansa da suka zo daga Northeast wajen shirya wannan taro a Bauchi. Mun yi imani wani abu ne wanda zai karfafa harkar tsaro a wannan a takaice abinda muka ta kuma muka kira ga sauran jama'an kasa wato yaro da babba mace da namiji su zama cewa harkar tsaron nan ba harka ce ta jami'an tsaro kawai ba a'a harka ce ta kowa da kowa duk lokacin da kaga bakon fuska kaga bakon wani abin da yake gudana a inda kake a anguwarku a garinku ko a kan titi lalle ya zama wajibi a gare mu mu kira jami'an tsaro mu sanar da su su bincika
daga bisani wakilin namu ya tuntubi tsohon mataimakin kwamishinan yan sanda makama mai sau dangane da wannan taro
sunana Hamisu Makama kwamishinan yan sanda mai ritaya kuma mai tallafawa gwamnan jihar Bauchi akan harkokin yan sanda alhamdulillah wannan taron ta zo a daidai lokacin da ake bukata idan aka duk lokacin da aka haɗu a tattauna abubuwa na harkokin tsaro to muna jin za a sami amfani ba su SS kawai ba har da sauran security agency idan muka duba lokacin da ake wannan conference akwai abubuwa da suke faruwa a ƙasar nan muna jin ana operation a arewa maso yamma akan yan ta'adda. So duk lokacin da kaje ko da tururuwa ne ka fasa su da su gudu su je wasu rari balle mutane yan ta'adda. To ba ma so wannan haɗin kai da taron zai sa zai jawo haɗin kai tsakanin dukkan security agencies. Mu kulle arewa maso gabas gaba ɗaya, mu hana wasu daga waje zuwa nan zo su tada mana hankali. Zaman lafiya da muke samu musamman yadda shi mai girma gwamnan jihar Bauchi ya sa condition ba zai samu wani cikas ba.
Wannan misalin yadda sha'anin wato shi rashin taro da kuma taro da ke halin zata
shiyar arewa maso gabas baki daya, alhamdulillah. Abinda wato Iblis da yake damunmu a baya, wato tashin hankali da yan Boko Haram da sauransu ke a Borno State da wasu jihohin din daga can su shigo sun shigo, hankali ya fara kwanciya. Sai dai yan jifa-jifa da ba za a rasa ba, don duk lokacin da yan ta'adda suka koma aka ci karfinsu, to idan suka rasa abinci a daji sai ka ji sun fito sun tare hanya a wani bangaren Borno sun yi attack a nan, to wayannan duka ba zai hana a ci karfinsu ba, a ci karfinsu ba. Amma alhamdulillah akwai zaman lafiya.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ke Baucin Yakubu da kuma Jolly Gresham wacce ta daidaita mana sauti, sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.